zama ali na gabu walla gama Ismail Fati Islam Al-Gawri ya cika yau ne aure Let's go.